This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mu karantawa Jummai Ali. Jiya Asabar, hukumomin kasar Faransa suka yarba gumi wajen kokarin gane waɗanda suka kai hare-hare a kasar da shugaba François Hollande ya bayyana a zaman kaddamar da yaki akan kasar sa. Shugaban ya kuma bayyana damuwar kila waɗanda suka shirya hare-haren su ƙara kai wasu hare-hare. Kungiyar ISIS ta yi ƙarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren a wurare 6 ranar Juma'a da daddare da suka kashe akalla mutane 126 da kuma raunana fiye da mutane 350. An kuma kashe 'yan ta'adda guda 8, to amma ba tantance ba ko akwai ƙarin 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suke haɗa baki da su da suka ɓoye cikin birnin Paris. Wani jami'in daƙila ayyukan ta'addanci a ƙasar ya ce har yanzu hukumomi suna ƙoƙarin sanin shin maharan da suka mutu mazauna Faransa ne ko kuma akwai waɗanda suka haɗa baki da su domin kai ƙarin hare-hare. An dai ɗauki tsauraran matakan tsaro domin rigakafin aukuwar ƙarin tarzoma. A halin da ake ciki kuma, jiya Asabar gwamnatoci a duk faɗin Turai suka yi wani taron gaggawa domin nazarin matsayin barazana da kuma ɗaukan tsauraran matakan tsaro a sakamakon hare-haren da aka kai birnin Paris. Ƙasashen da suke makwabtaka da Faransa, ciki har da Belgium da Jamus da Netherlands ko kuma Holland da kuma Switzerland, sun ba da sanarwar takaita ko kuma takura zirga-zirgar ababen hawa a cikin ƙasashen su da kuma waɗanda suke fita daga ƙasashen. Sun kuma yi wa jama'a su ka shaidin cewa kada su kai ziyara birnin Paris a yanzu. A yayin da yake zanta da 'yan jarida a birnin Berlin, ministan harkokin cikin gidan Jamus Thomas de Maizière ya ce ƙasarsa ta ɗauki ƙarin matakan tsaro domin kare 'yan ƙasar. A can ƙasar Somalia kuma, hare-hare guda biyu daban-daban da aka kai jiya Asabar a kudancin ƙasar sun kashe akalla mutane 18 da raunana fiye da mutane 30. Akalla mutane 15 aka kashe a kusa da tashar jiragen ruwan Kismayo, kuma mutane 25 suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa-kan ƙungiyar Al-Shabab suka kai harin bazata akan wata tsohuwar makarantar horon soja da yanzu ake amfani da ita a zaman sansanin sojan jihar Jubaland. Wata arangama da aka yi a garin Galkayo da ke arewacin ƙasar kuma ya kashe mutane 3 da raunana mutane 10. An ba da rahoton cewa wasu 'yan yakin sa kai ɗauke da makamai ne suka kai wa jami'an tsaron Puntland da suke wani sansani a ginin ma'aikatar ayyuka a da hari. Ana kyautata zaton harin yana da alaka da koran mutanen da aka yi waɗanda suke zaune a ginin tun 1991 bayan wargajewar gwamnatin ƙasar a birnin Mogadishu. Rundunar sojan Najeriya da ke birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta gano wani shiri da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi na shigan burtun amfani da uniform ɗin masu aikin agaji domin kai hare-hare a wuraren ibada. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya auko da rahoton cewa kwamandan rundunar shiya na bakwai wanda ke kula da jihohi 6 na arewa maso gabashin Najeriya, General Yushawa Abubakar, shi ya yi wa manema labarai bayanin cewa
samu wasu labarai wanda yake mun riga mun turawa wanda ya kamata mu tura musu su ne Jama'atul Nasr Islam kuma 'yan da Jama'atul Zalatu Bidiya wai kamata sunna. Mun samu labarai 'yan Boko Haram suna so su yi amfani da wannan 'yan agaji saboda su shiga cikin su dinka musu uniform saboda aka je ko sallah ko aure ko jana'iza ko mutuwa ko wani abubuwa na addini su shiga cikin su yi wannan barna. Da Allah, abin da ya kamata a yi duk wani member na wannan ethnic tabbatar suna da identity card, su tabbatar sun san su, su tabbatar sun rijistar ɗinsu, kuma suna zura ido. Yana da mahimmanci sosai.
Mai rijistar Ichewu ya ce jami'an tsaro sun kuma kame wani mutum guda cikin mutane 100 da aka rulla hotunansu da kuma ake neman ruwa a Jallo. Ta ce an kame shi ne a garin Maiduguri da haɗin gwiwar jami'an tsaron farin kaya, wato DSS.
Wato jiya da yamma da ikon Allah, Allah ya sa an kama ɗaya daga cikin wanda muke nema, da muka sa hotunansu su guda 100, muka ci farfa za su a ko'ina. To Allah da ikon sa, jiya su ƴan state security service suka kamo ɗaya daga cikinsu wanda ake kira shi Muhammadu Abdullahi, yana ciki shi ne na number 26 a cikin mutanen nan 100 da muke nema. To abun farin ciki ne, because ya tabbatar wa mutane cewa mutane suna taimaka mana. Kowa yanzu ya tabbatar cewa wannan yakin da ake ya shafi kowa.
Jata komandan ya kuma yi kira ga al'umma.
Muna roƙon mutane don Allah a taimaka a kowane lokaci, duk wani bayani, duk wani labari da ake ciki da shi, da Allah ba mu.
Major General Ishewu Abubakar kenan, jata komandan Operation Lafiya Dole da ke kula da jihohin nan guda 6 da ke arewa maso gabacin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. Daga can Niger, makwabciyar Najeriya kuma wakilin sashen Hausa Salamu Mini Barma ya aiko da rahoton cewa jami'an tsaron ƙasar sun kama tsohon kakakin Majalisar Dokokin Niger Hamma Ahmadu 'yan mintoci ƙalilan da saukarsa a filin saukar jiragen saman Jori Hammani. Hamma Ahmadu ya koma Niger ne bayan ya yi gudun hijirar watanni 15 a ƙasar Faransa a saboda sammacin da aka bayar a kansa bisa zargin safarar jarirai.
Shewar magoya bayan tsohon kakakin Majalisar Dokokin Niger Hamma Ahmadu kenan, a yayin da jirgin kamfanin Air France da ke ɗauke da shi ke shirin sauka da misalin ƙarfe 6 na maraice agogon Niger. Bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Modern Lumana Hamma Ahmadu ya yi 'yar gajeruwar tattaunawa da shugabannin ƙawancen jam'iyyun adawa a filin jirgi, jami'an tsaro sun ta sakeyarsa zuwa gidan yarin birnin Yamai, kamar yadda Alhaji Lawali Salisu da ake kira Leshe, wani na hannun daman Hamma Ahmadu, ya faɗa a firarsa da muryar Amurka.
Dama mu abin da muke fata duk komi ne ne za a ya kamata a ce sanin kiransa Hamma Ahmadu ya shigo cikin ƙasar nan, kuma alhamdulillahi Allah ya kawo mu shi lafiya, har da yana hannun su masu ikon.
Yanzu ina yake kenan?
Yanzu dai a labarin da muka samu sosai tun da daga can hilin jirgi gidan kaso ne mai suka kawo shi, labarin da muke kenan ba mu san abin da kuma ya zo baya ba.
Ba ku gana da shi ba kenan? A zuwansa ka gan shi da idanka?
Tabbas Allah ya goda mu shi.
To yanzu tunda an kama shi Alhaji sai kaga kenan?
Alhamdulillah, ai dan takara ne kuma ai shari'a suka ce za a yi, ko ai za mu ganin abinda kotu za ta yanke abu ta gare shi.
Sakamakon artabun da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan shugaban jam'iyyar Modern Lumana lokacin da suke kokarin hallara filin jirgi ya sa gwamnan Yamai Hamidu Garba jan hankulan jama'a. Yana mai cewa ba za mu ƙara zuba ido muna kallo ana tayar da fitina haka siddan ba, saboda haka ina kira ga kowa a guji tashina-tashina a wannan birni na Yamai. Idan kuma muka kama mutum da irin wannan laifi, to doka za ta hau kansa kowaye shi. An dai samu jin rauni daga ɓangaren mutanen da suka je tarban Hamma Ahmadu, sannan jami'an tsaro sun damƙe wasu daga cikinsu, yayin da mu ma manema labarai muka sha barkonan tsohuwa bayan an hana mana isa filin jirgin domin samo bayanai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gode Sule. Masu sauraro, waɗannan labarai da rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin harkokin ƙasashen waje da wasu jami'ai da suka halarci taron da aka yi akan makomar siyasar ƙasar Siriya sun faɗa cewa hare-haren da aka kai birnin Paris ya sa buƙatar ƙoƙarin magance rikicin Siriya zama dole. Wakilan manyan ƙasashen duniya, ciki har da Amurka da Rasha da Iran da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, jiya Asabar suka kammala zagaye na biyu na yin shawarwari a birnin Vienna a ƙasar Austria, tare da gabatar da wani faɗaɗɗen shirin harkokin siyasar Siriya da kuma yadda za a cimma daidaituwa a kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke cikin ƙasar. A yayin da yake magana cikin Faransanci, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce suna tare da Faransa da sauran duniya wajen aniyar da suka kudurta na kawar da 'yan ta'ada daga duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Uganda ne, wadda yanzu haka hukumar zabenta ta ce tana shirye-shiryen gudanar da zabenta a shekara mai zuwa, abin da yasa ta kira taron 'yan takara a babban birnin kasar, wato Kampala. Kuma ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da ta tattauna da su shine batun kamfe, wanda aka fara a farkon wannan watan da muke ciki, kuma za a ƙare shi a ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. To sai dai abokin aiki na sashen Turanci Peter Clotty ya samu damar zantawa da mai magana da yawun hukumar zaben kasar, wato Jonathan Toremwa, akan muhimman batutuwa da ke da nasaba da batun zaben. Da farko dai Peter ya tambaye shi ne ko menene muhimmancin wannan ganawar da hukumar ta yi da 'yan takara.
As the campaigns begin, we already harmonized the campaign program for the 8 candidates in the race, and we signed a memorandum of understanding with all those 8 candidates or their official agents, those who are not able to make it.
Yayin da aka fara kamfe, mun cimma matsaya da 'yan takarar 8 ko kuma wakilan wasu daga cikinsu da ba su iya halartar taron ba. Mun amince cewa dukkanmu za mu bi dokokin da hukumar zabe ta shimfiɗa game da kamfe.
Now we expect everybody to keep to the harmonized and approved campaign program by the Electoral Commission. Should there be any change on part of candidate A in his schedule, that change must be communicated to the Electoral Commission for the candidate himself or herself.
Haka kuma mun yarda cewa idan akwai wani canji daga cikin abin da muka cimma a lokacin taronmu, wajibi ne dan takara ko kuma kwamitin yakin neman zabansa ya sanar da hukumar zabe wannan canjin.
Secondly, these campaigns will be ending at 6 p.m. Ugandan time every day, including the current president who is also in the race. So we expect that legal requirement to be observed and complied with. Secondly, I want to request that as the candidates go about their campaign, they conduct peaceful and harmonious campaign. We don't want candidates to divide our people along tribal or religious lines.
Haka kuma mun amince cewa kullum za a rufe yakin neman zabe daga karfe 6 na yammacin kowace rana lokacin kasar tamu ta Uganda. Cikiko har da tawagar kamfen din shugaban kasa, wanda shi ma yana cikin masu yakin neman zaben. Wajibi ne kowane dan takara ya gudanar da yakin neman zabensa cikin kwanciyar hankali da lumana, wanda ya saba haka to hukumar zabe za ta zartar da hukuncin ta akan sa. Ba mu yarda dan takara ya yi amfani da batun addini ko kabilanci ko bangaranci wajen yakin neman zabensa ba, wanda ya haka ya san kwanan wasan.
Da kumfita ya tambaye shi wasu sharuɗa ne aka gindaya wajen wannan yakin neman zaben.
Well, the enforcement is on the part of the police force. We are working closely with the Uganda police force in monitoring the campaign programs of the candidates. And if anybody engages in those, there are sanctions within the law that can be applied. So for now, I can only say that we wish them to stick to the law, and if they violate the law will be pulled out. And those sanctions that we are spelled out.
Hukuncin yana hannun 'yan sanda ne, amma dai hukumar zabe za ta bi harkokin yakin neman zabe na kowane dan takararta sau da kafa. Kuma da zarar ta ga ya kauce, za ta tuntuɓi 'yan sanda domin ɗaukar matakin da dokar ƙasa ta tanada a kansa. Ba wani abu da za mu yi wanda zai saɓa wa dokar ƙasa.
Sai dai Peter ya saki tambayarsa, har tsawon wani lokaci ne dan takara zai sanar da hukumar zabe cewa ya sauya tsarin kamfe ɗinsa? Shine sai Jonathan Toremwa ya amsa da cewa,
well, it is not entirely voluntary, but the memorandum of understanding is legal because it is under our electoral laws. So if one violates it, then he's breaking the law. But in terms of monitoring and supervision, we have districts. We have our offices in every district of Uganda, and each of our districts should have that campaign program for all the candidates. The police is on alert. The security agencies are on alert. They are all monitoring. So the monitoring will be there 24 hours to see how one conducts himself or herself during the campaign period.
Na farko dai kar ka manta mun cimma matsaya da dukkan ƴan takarar nan takwas kuma muna da ofishin mu a kowace gunduma dake kasar Uganda haka kuma kowane office a wannan gundumar na da jadawalin wannan kamfe duk yankin da ake yin kamfen alhakin wannan yanki ne ya sa ido ga wannan kamfe kuma ya gane wanda ya karya doka ko kuma a'a haka ƴan sanda na biye da wannan tawagar ɗan takarar da ma sauran jami'an tsaro da ba ƴan sanda ba
daga ƙarshe fita ya ce masa to jami'an adawa na korafin hacewa zai yi wahala ƴan sanda su yi musu adalci domin sau tari ƴan sanda suna goyen bayan gwamnati ne.
No, that is not correct. It is an allegation, and if anyone has a complaint in respect to that, the commission is always there to address those complaints, but for now I can say that is not correct. It is a mere allegation.
Wannan ba gaskiya bane, wannan zargi ne kawai. Idan dai mutum na da wani korafi to yayi magana a kansa, amma wannan zargi.
Kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta soke zaɓen gwamnan jihar Taraba, wato Architect Darius Isiyaku, abinda shugaban jami'ar APC na jihar Alhaji Hassan Jikan Ardo ya shaidawa Hassan Maina Kaina cewa hukuncin da kotun ta yanke ya yi daidai. Sai dai da Hassan ya ce masa me yasa ya ce haka, shi ne sai ya ce wa Hassan.
Ita hukumar zaɓe da kundin tsarin Najeriya ya nuna mana yadda mutum ma zai samu halaccin yin takara. Farko an ce a yi zaɓen fidda guni, mu kaɗai ne jam'iyyar APC ne kaɗai ta yi zaɓen fidda guni a jihar Taraba. Ku je ku duba kuma ga rahotanni a ofishin hukumar zaɓe. Dukkan su halarci har rek ɗin da kansa ya zo gurin ya tabbatar da haka kuma. Kuma abin farin ciki a yanzu su jam'iyyar PDP da kansu su suka faɗa wa duniya ba su yi zaɓen fidda guni ba. A rubuce ba waiwai bane sun faɗa sun rubuta kuma a rubuce a kotun nan da muka je.
Sakataren gwamnatin jihar na Taraba Honorable Anthony Jilason ya ce wannan kotun ba ta yi musu adalci ba. Shi ma ga abin da ya shaidawa wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu.
Mu ba APC muke ba, mu wannan mutum da zai kawo mana jama'a shine yake karbuwa bisa ga abin jama'a ya kamata za mu dunguma nan kuma mu yadda da abinda jami'a ta faɗa wannan zai kawo mana jama'a kuma haka yake ba wai wata jami'a ne zata soma mana baki ta wannan bai kaza ba wannan bai kaza ina ruwan su da jami'a to wannan abu abinda shirye da ita kotu sai nan ba daidai ba har ga Allah ba daidai ba
kenan da sauran kallo game da wannan batun zaben yanzu kuma anan shirin zai diga aya sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilanmu wato Hassan Maina Kaina da Sanusi Adamu sai Chuba Hero Jiodone wanda daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Yanzu kuma ga rahoton na musamman a wannan makon.
Rikicin makiyaya da manoma wani batu ne da dade yana cewa mutane tuwa ƙwarya a wasu sassan Najeriya musamman ma arewacin ƙasar inda a wasu lokuta rikicin ke rikidewa ya koma na kabilanci ko na addini. Shin menene ainihin abin da ke haddasa wannan rikici da kan kai ga asarar rayuka da dimbin dukiyoyi wanda hakan kan shafi ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Choji Daleb Chuap shine shugaban matasan Biram na kungiyar Mundas Association.
Zaki ga mutum yayi noman sa an zo an sassara mutum na da shanukan sa an zo an sata to wannan ya kanta da hankali amma idan an ce ayi hakuri sai ayi hakuri da shike akwai jami'an tsaro ya kamata in an ce bari sai a bari ko da shike a sashin gwamnati kaman akwai sake so da dama gwamnati za ta ce ai we are on top of the situation sai kaga abubuwa na ta kara bacewa
A nashi tsokacin shugaban miyati Allah Mafindi Umar Danburan na jihar Taraba da ita ma ke fama da wannan rikici cewa yayi rashin mutunta burtuloli da gwamnati ta shata wa makiyaya na daga cikin ababen da ke haifar da rikici tsakanin makiyayan da manoma
babban abin da ke kawo rashin jituwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma rashin ba kowa hakkin shi in the sense that gwamnati ta fidda hanyoyi burtololi na shanu kamar yadda ta fidda hanyar mota da jirgin kasa a kasar nan ba mai shiga ya tare na mota ba mai tare na jirgin kasa na shanu kowa na encroaching yana gimi ko kuma ayi noma akai gwamnati ta ware filaye don yin game reserve na dabbobin daji wanda ba su amfana mu ba a bari mutane su encroaching amma filaye da aka ware don kiwon shanu wai da ake kira hurumi yanzu duka an encroach jama'a sun shiga sun kwashe kuma duk yawanci da suka kwashe ma'aikatan gwamnati ne Manoma suna zuwa su yi noma a wannan hurumin idan aka yi barna kuma ya zama abin damuwa. Sannan na ukun shi shine yadda hukuma ba ta damu da abin da ya samu ba Fulatani a kasar nan ba. Wannan ma shine babba muna neman a mana abin da Bature ke kira justice.
To sai dai shugaban al'ummar Jukunawa a jihar ta Taraba wato Bako Benjamin ya danganta matsalar rikicin ne akan karuwar yawan al'umma.
To abin da ke kawo fada tsakanin makiyaya da manoma da kwanan nan abun na dade karuwa shine ina gan matsalolin ya fi ɗaya ko biyu ko uku suna nan da yawa amma na farko da huja mai karfi na cikinsu shine ka san da kafin Najeriya ta samu independent a ce 1960 yawan population gaba daya na Najeriya na da miliyan 50 ne ko na abu. To yanzu muna nan mutane miliyan 100 da wani abu a kai in ba mu kai miliyan 200 ba kenan. So yanzu da inda za a samu daji ne gaba daya kurmin daji yanzu don bunkasan yawan mutane duka yanzu wani mai da wannan area din gidaje kuma ainihin yanayin kiwo yadda ake da har yau bai canja ba kusan shekara na jami 50 da wani abu bai canja ba
Ado Idris Gidado shine shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na ƙungiyar Met Allah ta ƙasa ya bada dalilansa da yake ganin suke haddasa fitina tsakanin makiyaya da manoma dalilan da suke kama da na waɗanda suka yi tsokaci a baya
a halin yanzu dajin ma ya zan babu to matsuwa da dajin yayi da gidaje da gonaki waɗansu wurare ma a keɓe kawai na masu kuɗi su saya su sa shinge to waɗansu wurare kuma ya zama duwatsu ne waɗansu wuraren kuma ya zama tafki to fili inda su makiyayan za su yi noma sai zaman to yayi kadan wannan ma yana daga cikin abubuwan da kila za su iya kawo fitina to a alal hakika akwai kuma wayansu abubuwa irin wanda suka dan shigo irin na kabilanci nuna wani kiyayya wa juna wasu ma suka fassara da bambancin addini ire-iren wayannan alal hakika su ma suna ba da gudunmuwa to wannan a takeice ina ganin suna dai daga ciki
to a lokuta da dama rikicin kan dauki wani salo inda ya kan ritsa da waɗanda basu ji ba basu gani ba musamman ma a wasu yankunan kananan hukumomin barakin ladi da riyom dake jihar Plateau inda ake zargin al'ummar Biyom da tare matafiya ko menene yasa hakan ke faruwa Daliyob dake shugabantar kungiyar matasan Biyom cewa yi
game da tare hanya ina ga duka sashe wannan ya faru wanda ina ga sashen Fulani sun tare hanya sashin mu ma a wani lokacin gan ta da hankali sai su fara zanga zanga na tarin hanya a masayina na shugaban matasa muna kokari ne mu ga musu da cewa wannan hanya ba mai kyau bane domin yawancin matafiyata maybe ma basu san abin da ya faru ba su sun fito daga wani guri ne suna wucewa
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji irin rawar da gwamnatoci ke takawa wajen shawo kan wannan rikici da kuma martanin zargin da ake musu na cewa suna nuna halin ko in kula kan wannan matsala sannan za ku ji irin tasirin da wannan rikici ke yi ga tattalin arzikin ƙasa da kuma yankunan da abin ke shafa har ma da yanayin zamantakewa yanzu a madadin wakilan sashen Hausa na muryar Amurka wato Zainab Babaji dake Jos da kuma Ibrahim Abdulaziz dake Yola Muhammadu Lalo ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu
kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya
Asabar hukumomin kasar Faransa suka yarba gumi wajen kokarin gane waɗanda suka kai hare-hare a kasar da shugaban François Hollande ya bayyana a zaman kaddamar da yaki a kan kasarsa. Shugaban ya kuma bayyana damuwar kila waɗanda suka shirya hare-haren su ƙara kai wasu hare-hare. A can kasar Somalia kuma hare-hare guda biyu daban-daban da aka kai jiya Asabar a kudancin kasar. Sun kashe akalla mutane 18 da raunin fiye da mutane 30. Akalla mutane 15 aka kashe a kusa da tashar jiragen ruwan Kismayo kuma mutane 25 ne suka ji rauni lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab suka kai harin bazata akan wata tsohuwar makarantar horon soja da yanzu ake amfani da ita a zaman sansanin sojan jihar Jubaland. Rundunar sojan Najeriya da ke birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta gano wani shiri da 'yan kungiyar Boko Haram ke yi na amfani da uniform ɗin masu aikin agaji domin kai hare-hare a wuraren ibada. A can jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar jami'an tsaro sun kama tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar ɗan Hamma Ahmadu. Ba da mintoci kalilan da saukarsa a filin saukar jiragen saman Jore Hammani. Hamma Ahmadu ya koma Nijar ne bayan ya yi gudun hijiran watanni 15 a ƙasar Faransa a saboda sammacin da aka bayar a kansa bisa zargin safarar jarirai.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.